Tablo.
Kankaman.
The dubs.
More music that has the sound of that.
Talk. Blab. Boy. Eh. Ah. Na ga alamun da baki da hankali dan kin ga ina ta binki a hankali zan kira Madu Escobar da Chantel Shara in tifo mun tara su gali wannan magana fa sai dai alkali si mi su chobo a mai ne ramali ga ta da kyau kuma ba ta da hali ai ta zama kwali a kama mi beli na madifa ai shi hoto ne yanzu ina maganan toto ne sun manta fasa ba ta sana kone ka gane fa ba wani wane da wane da din mai magana fa shi zamu zane sai ma ga Fahad galan bisa Na nesa mozo kusa mata na farkosa in ka ji ta fashe mu muka post something make you no follow we don't get money with the ballo now all the ladies they rush you make mama proud of my work post something make you no follow we don't get money with the ballo now all the ladies they rush you make mama proud of my work wanga ba tu sai da sabulu 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 malan ka jarraba sabulu 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 ka taba aiki da sabulu sabulu Sabulu, saka ci dadin sabulu, sabulu, sabulu. Wanga ba tushe da sabulu, sabulu, sabulu. Ka taba aiki da sabulu, sabulu, sabulu. Malam ka jarraba sabulu, sabulu, sabulu. Saka ci dadin sabulu, sabulu, sabulu. Kowane allazi da na sha'amanu in babu ke wallahi baby na bulu ina ta magana kina ta shan kunu baby ya ce in babu jamu sabulu kada ki ce ni fa na bulu domin fa ina da sabulu ga sabuwa mai fasa ganguna mai fasa randuna mai sama ta da maza cira wanduna su ta zuba kamar pamfuna rukutu 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 tu wannan dogo ne babu guntu wannan wuya haka babu hutu an ci gaba a haka sai a mutu na ce kake da mutun mai da ni mu harkan nan ce dai fa ba ka so ta post post something make you know We don't get money with the bolo. Now all the ladies they rush you. Make mama proud of my work. Post something make you no follow. We don't get money with the bolo. Now all the ladies they rush you. Make mama proud of my work. Wanga ba tu sai da sabulu. 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 Malam ka jarraba sabulu. 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 Ka taba aiki da sabulu. 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 Saka ci dadin sabulu. 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 Wanga ba tushe da sabulu 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 ka taba aiki da sabulu 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 malan ka jarraba sabulu 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 saka ci dadin sabulu sabulu sabulu
na na ko ba